mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa inda daidai wannan lokaci aka riga aka yi da sallar Juma'a kuma babban limamin masallacin Malam Ibrahim Abubakar Tofa shine ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba ta wannan rana kuma kai tsaye yanzu haka ina tare da liman domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takaice
a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dahu to dai hudubar dai kamar da aka riga aka saba ne jan hankali ne na zaman mu na wannan rayuwa na duniya a cikin ta ba dan komai ba saboda Allah subhanahu wataala ya nuna mana cewa wannan rayuwa da muke cikin ta ba ita ce matabbaci ba akwai inda za a je kamar hanya ce da mutum yake binta kuma akwai inda yake so ta kai shi saboda haka mutum ya kokari inda za ta kai shi dinnan wato ta kai shi guri mai kyau shine abin da ake bukata kenan ba dan komai ba Allah ya kira mu na shiga aljanna yake ta mana abubuwa da sauransu to wannan shine wato mu ya kamata a ce mun yi amfani da wannan damar kada ta kubuce mana kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallama shi a kan kansa ya kira mu mu yi amfani da abubuwa guda biyar kafin abubuwa guda biyar su shige mana na farko wanda nake so in ji hankalin mu na matasan mu a cikin abubuwa guda biyar din sai manzo Allah sai ce saurayi amfani da shakmatakarsa kafin misalin tsufansa ya zo wannan ba karamin wato abun jan hankali nake so in ji matasan mu bayan da suka fada cikin halaye wanda ke mummuna ba annabi ya fara da rayuwar mutashi saboda ya san yanda hadarin matashi rayuwarsa take a ciki ba dan komai ba saboda hadarin da take ji amma idan saurayi ya kyautata rayuwarsa sai kuma ya zama cewa yana daga cikin wanda Allah zai musu inuwa ranar gobe inuwa dan haka anan wannan koda ban karasa abubuwan guda biyar ba mu tsaya a irin halin da muka kalli rayuwar matasan mu suke matashi za ka ga lokacin sallah yayi ina san ina wani sakar shi matashi lokacin da zai amfani da kuruciyarsa igina kansa igina kasarsa igina addininsa igina lahirarsa ana yake wannan sakarci irin waɗannan abubuwa to da haka nake jan hankali a wannan gabar kafin kuruciya ta kafin samataka ta tafi ai amfani da ita saboda tsufa zai zo mutum ba zai gane wannan lokacin da manzo Allah ya faɗa masa ba sai ran da tsufa ya zo masa wani mawaki yana cewa laita shababu yaudu yaman fa akhbiruhu bima ma'al mashi wani da ya tsufa sai ga gashi da farin gashi ikan limadu ce Allah sarki ina ba kuruciya za ta dawo in ga masa inda dukan da tsufa yayi mu to ba ma fata irin wannan samarin masarin kana dama idan saurayi kuma yanzu ya shige kamar da muke magana na abubuwa biyar din nan mutum bai amfani da samartakar tasa ba yayi wasu abubuwa to ba sai kai an rufe tsakaninsa da ubangijinsa ba ba a shiga tsakanin bawa da mahaliccinsa ya kokari ya tuba rabbana zalamna anfusuna wa illam taghfir lana lanakunanna minal khasirin
akwai wata magana da Hausa suke cewa wai kuruciyar ka tsufanka shin a mahangar addini ma daidai ce kenan
to wato akwai dai kusan magana da suke cewa wanda ya tashi kan wanda man shabba ala nafsin hubu isa alai wanda zaka ga inda ka tafi da kuruciyar ka haka zaka zama da tsufanka to amma kuma akan samu gyara kai kuruciyar mutum ya lalace kuma ya gyara daga baya wannan ta yiwu zama mutumin da bai gyara kuruciyar tasa ba idan ka tafi da kuruciyar da kyau sai ka tashi da kuruciyar dan haka ake din kaga tsohon banza to kuruciyar banza aka riga aka yi
to mi sauraro a takaice kenan hudubar a wannan rana da fatan matasa da sauran dukkanin al'umma za amfana da wannan hudubar domin amfanar wannan lokaci na rayuwa da muke ciki gabanin ya kubuce mana domin dai mu kyakkyawa amfani da wannan hanya wacce za ta kai mu ga lahira tunda ita duniya dama hanya ce kamar yanda aka ambata Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murar zamani daga nan masallacin Juma'a na Masjidil Quba dake unguwar Tukuntawa.